yau Lahadi 23 ga watan 8 2020 miladiya. Kamar yadda muka yi alƙawari a game da sihiri wanda ake cewa wato na rabat, wato na hana kusantar juna, kusantar ma'aurata junansu wato gaba ɗaya ta kowace hanya, ana ce da shi ar-rabat. A samu wani aljani wanda ya kasance yana son ɗaya daga cikin ma'auratan ko kuma yana ƙin ɗaya daga cikinsu, saboda haka gaga ya hana su saduwa. An sani da cewa aure ana yin shi ne musamman don saboda a zo a zauna, kuma ya kasance a taimaki juna, kuma a samu kwanciyar hankali da ƙauna da tausayi da jin ƙai a tsakanin juna. Irin abinda baba inda namiji ko mace za ta samu wannan, dole sai a aure. Kuma an san ɗaya daga cikin muhimmin abinda yake kawowa danƙon zaman aure, kuma yake kawowa waɗansu fa'idoji wanda shi auren yake samarwa, musamman ne maganar haihuwa, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana alfahari, wato ko zai yi alfahari a ranar tashin kiyama idan ya kasance shi ne ya fi yawan jama'a a tsakanin annabawa. Yana cewa tanakahu tanasalu, ku yi aure ku hayayyafa, fa inni mukasirun bikumul umama yawmal kiyama, saboda ni ne yin alfahari ne da tunkaho da ku a ranar tashin alkiyama tsakanin annabawa. Wannan ce ta saka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da ayi aure, kuma sannan har yanzu aure shine zai kawo nau'i iri, wato na mutane ba zai kare ba. In ba a yin aure, to wata ran sai a wayi gari a gaba mutum ko daya a duniya. To wannan shine, to tunda yake haka ne, to sai ya zama cewa wasu daga cikin abokan gaba watakila ko sun nemi yarinya ba samu ba, ko taso ya aure ta bai aure ta ba, wani dai dalilai iri-iri, ko na ma'auratan su kansu, ko na iyayensu, ko na wayansu abokan gabansu, ko kuma na aljanin su kansu ma, wato a junansu, ko wannan yana son matar saboda haka ba zai yadda mijin ya kusance ta ba, ko kuma a'a wannan tana son mijin saboda haka ba za ta yadda ya kusance matarsa ba. Duk akwai irin wannan. To saboda haka idan ka dauke kusantar juna a aure, to duk gaba ɗaya gayyar sai ga tawar gaji, dan da za ka kaddara cewa an halicci mutum ba shi da halitta irin ta maza, to sai ga ba matar da za ta ce za ta aure shi. Kamar haka nan ma matar da ba ta da hanyoyi na haihuwa irin na mata, sai ga cewa ba namijin da zai aure. To ashe wannan shine ƙashin bayan auren. In ya kasance kuma hanyoyin da Allah ta'ala ya halitta ya kasance ai amfani da shi ya kasance babu, to shikenan zai kasance auren ba zai yi ba, kuma ba shi da wani armashi. To wannan ce ta saka addinin musulunci ya tanar da hanyoyi na irin yadda za a gano irin waɗannan sammace-musammace, da kuma irin yadda za a magance kowanne ta irin salansa. Akan yi wa maza irin wannan akadi ko rabat kulli, hakanan kuma akan yi wa mata ma. To idan an ce ar-rabat wato ɗauri, ko an ce akad didde kulli ne, kuma wato ɗaurewa, kuma an ɗaure matar ba za ta iya kusantar mijin ba, an ɗaure namijin ba zai iya kusantar matan ba, to ana nufin cewa a hana namiji kusantar matarsa, ko a hana matar kusantar mijinta. Iri-iri ne, kamar yadda muka faɗa, akwai wanda ya kasance na sihiri ne, akwai wanda ya kasance na aljanni ne kawai. Idan ya kasance sihiri ne kawai aka yi guda ɗaya, saboda wannan ba shi da wahalar wato karyawa. Hakanan idan aljanni ne kawai wanda yake masoyi, shi ne ya shiga tsakani, shi ma wannan karya shi ba wahala. Amma idan an ce irin na sammu lalata rayuwa ne, to shi ba a wannan kaɗai ya tsaya ba, ya zama sammu ne na komai da komai. Saboda ko an hana wannan akwai wani, bare kuma a ce a Iblis ne da kansa a larurar salihai, to shi ma wannan haka za a zauna, in dai ba gaman da katar akai ba, shi dai a zauna dindindin, ko kuma a rabu da wannan. To amma in dai kawai sammu ne kai falan daya, to wannan da sauki kware da gaske. Wa za mu bada waɗansu hanyoyi masu sauki, in dai irin wannan ne wanda kwana uku kwana hudu sai ga cewa an rabu da shi da izinin Allah. to shi iri iri ne akwai wanda ake kira dauri ko rabat na attagawiyya to za ka ga yarinya ce budurwa an yi aurenta amma kuma sai a samu cewa mace ce har mijin ya rika kokwantan cewa a'a yarinyan nan ai ni a iya sani na ta kirki ce da sauransu dai ya shiga shakka amma daga an yi magani sai ga cewa budurcinta ya dawo to wannan shine ta inda za a gane haka din ne wato irin wannan ne saboda haka ya kamata maza su rika kula da irin wannan kar daga ganin alamar cewa kaman yarinya budurcinta kaman ya gushe yayi tsammanin cewar ba ta kirki ce ba akwai hanyoyi da dama dama ai waɗanda suka guta akwai ma wacce za a haife ta ma babu ma budurcin gaba daya wata kuma zai kasance dangane da irin ko aikin ta ko sana'ar ta wani abu da ya makamancin wannan ko kuma sakaci da rashin nuna mata yadda za ta kare kanta har ya kasance budurcin ya gushe bata sani ba ta wata hanya daban waɗansu kuma a wannan lokacin yawa idan sun girma sosai da sosai sukan yi wasa da gaban su don sanewa don saboda wani dalili sai ga wannan shi ma sai ga ya jawo budurci ya gushe saboda ka ba ko da yaushe ne in an samu budurci ya gushe ba a ɗauka cewar wani abu ne wanda ya kasance yarinyar ba ta da kirki saboda haka na ɗaya dai in ya kasance dai ya gushe ne saboda irin wannan sanmu na rabat ko ya gushe ne saboda cutarwa irin ta aljanu da an yi magani za a ga ya dawo in ma kuma ba ta wannan hanyar ba ta wata hanya ce wacce ba a sani ba ko ta wani tsautsayi akwai irin abubuwan da mu muke da shi a nan wanda a kwana uku ko a rana ɗaya zai kasance wannan mijin budurcin ya dawo ko da kuma mai auren ce ma akwai wanda za su yi aure ɗin ki da saboda yawan haihuwa abubuwan duk su zama cewa sun cancanta to akwai abin da za a bayar wanda zai kasance ta dawo komai da komai ta dawo budurwa sat saboda ga duk wannan duk ba mushkila bace amma dai mushkilar da muke ciki ita ce in dai ya kasance na sanmu ne ko na aljanu to babu abin da zai gusar da shi sai dai an yi maganin da ya dace da irin wannan in na sanmu ne na sanmu ne in na aljanu ne na aljanu ne to wannan shine sihiri na karfewa ko tagayyu akwai kuma sihiri na insidati wato na toshewa matar miji ne da matarsa to amma kuma duk lokacin da yazo cewa zai kusance ta ba wata kafa da zai sam babu yadda za a yi abiyayyu to shi ma wannan da an yi magani shikenan babu wata matsala sannan akwai kuma nau'i na uku shine sihiri na alman wato na hani daga jin sunan an san abin da ake wato hani ya zama sam yarinya ta zama cewa ta ki yadda mijin ya kusance ta kuma ba wai da gangan bane ita ma ba a san ranta bane ita ma ba ta sani ba duk juyin da zai yi ya kusance ta ita kuma za ta san hanyar da za ta bi in yadda ba zai kai gare ta a wani lokacin ma mijin yakan zargi matar akan cewa ko ba ta san sani ko wani abu take boyewa ta bashi labari akan cewa ita ma hakan yana faruwa ne ba akan saninta ba ita ma takan ce ire bayan ya kai wani ma yakan kai kara yakan kaza kaza takan ce to idan baka yadda baka daure ni ma ya daure hannaye da kofinta da irin yadda ba za ta ma iya motsi ba balle na ta ce za ta iya yin wani tasiri in ya yi hakan ma a banza ba abin da zai yi na taɓa ganin wani ma jin wani wanda ya yi wa matar tasa da ya ga abin ya ƙi yi mata allura irin ta kashe jikin nan gaba ɗaya irin wacce ake asibiti amma da hakan a banza ba abin da ya mura saboda haka amma ana yin magani na karya irin wannan san shi kenan wani ma kuma ita dukan matar ce tana ƙinsa ita kuma baiwar Allah ba yin ta bane sai dai ta dukanta a banza tayi ta cutuwa a wofi kuma duk fadan da za a yi mata ba za to ai ba yin ta bane to ba za ta iya ba to saboda haka sai an bi irin hanyoyin da ake warkarwa da irin wannan sannan kuma sai ga cewa ta dawo kuma normal tana san sa yana san ta kuma babu wata kokawa babu wani fada kuma akwai kuma wanda ya kasance na attaballuq wato kaman balidanci kaman rashin fahimta ta kusantar miji da mata ya kasance akwai rashin ta fahimtar irin abubuwan da akan fahimta irin fa'idojin da akan samu irin nishadin da akan samu irin kwanciyar hankalin da akan samu wajen kusantar juna ya kasance sam ita kuma wannan bata san wannan ba bata jin wannan wanda shi aljanin ne wanda aka wakilta yi wannan aikin shi ne yakan zo daidai inda sha'awa take da kuma daidai inda ake fahimtar juna to sai ya tsaya a nan duk lokacin da suka zo suka kusanci juna babu wani abu da za ta ji duk wani abu da ake faɗa ba za ta ji komai ba mewa shi ma namijin tun da yake ita ma haka take shi ma ya koma haka shikenan kuma duk abubuwa su zo su lalace a ƙarshe in ba ga mandakatar aka yi ba aka karye irin wannan mugun samman ba shikenan sai auren izo irin kuma idan ya kasance wannan samman har yanzu ba a karya ko auren ta sake yi shi ma ya sake yi gara ma idan ita din ce kawai amma a gane kamar irin yadda namiji mace ake mata haka ma namiji shi ma ake masa shi na mace ana ce da shi attasake na kuma maza shi ne ce arabd ko aqat shi kaman kalma ce ta larabci kaman wato a samu wata tsokan nama haka a toshe wani guri to shi ne ke ce attasake irin yadda duk sanda namiji ya zo kusanta ta zai tar da wani kaman nama ne haka babu yadda za a yi ya kusance ta wannan ya hana duk wannan larurori ne waɗanda ya kasance akwai maganinsu to amma fa akwai wanda muka faɗa na rabat wanda ya kasance ko kaman na jini kaman shi za mu dauka kaman na biyar wanda duk lokacin da suke kusa da juna da miji da mata sai ya kasance jini ya rika zubowa amma da sun zama nesa da nesa shikenan jinin sai ya dauke a koda yaushe haka in dai ba sa tare to ba jini in suna tare akwai jini shi ne ake ce da shi rabat na zai kudirewa ko kulli na zubar jini to amma a gane cewa biwa namiji ko mace ya kasance din ba ta da wannan irin fahimtar ko irin wannan sha'awar ko shi namiji ya kasance ba shi da irin wannan kuzari to ba za a ce duk kowanne shi kenan aljanu bane ko kowanne samu bane akwai wanda yakan kasance kila saboda muna kiran akwai wanda ake kira kaman wato azu'ul jinsi decreased libido to wannan wani abu ne daban ko da ya kasance mutum wani ya girma kamar mai yawan shekaru ne ko ita mai yawan shekaru ce dole abubuwan za su ragu na nishadi ko kuma gajiya ko kuma wata gaba a cikin jikinsa ba lafiya ko wata rashin lafiya ko cutar irin diabetes din ko wata irin cuta haka wacce take ragewa kusai ko da shi ko wannan sai a nemi maganinsa shi ma wannan mun shayin maganganu a kan shekara da shekaru muna kawowa dalilansu da kuma hanyoyin warkar da su akwai kuma kasawa wannan kasa shi ne ake cewa importance kaman akwai lafiya amma kuma ya kasa ko dukan sun kasa to zai yi kasawa yi saboda akwai wanda zai zama cewa idan yana nesa kaman zai iya amma in yi kusa ba zai iya ba to shi ma dai wannan galibi wani dalili na cuta kuma kamar yadda muka faɗa kamar yawan shekaru ita ma mace takan kai haka ɗin idan ya kasance tana da yawan shekaru wannan abu ne sananne kuma kowanne akwai hanyar maganinsa ai muna da wani abu da muke bayarwa da nake kiransa ba'adli akai wanda akai bayan an ɗauke ƙauna ma an haƙura da juna shikenan saboda wannan ko yawan shekarun ko kuma an yi maganin amma dan gwara shikenan kawai sai dai kawai a yi zaman yan murna ko da yaushe to akwai irinsa ba'adli bayan yanke ƙauna wanda biwa a samu ɗan shekara 120 ya dawo kamar ɗan shekara 20 kuda akwai hanyoyi da akan warkar da irin wannan kuduri za mu faɗi guda ɗaya ko biyu daga wannan kuma taimakawa ce in dai ya zama sammu ne kawai haka kawai aka yi shi guda ɗaya falan ɗaya ko ya zama wani aljani ne kawai saboda mugunta saboda son zuciyarsa ya zo ya hana abinda za a yi to akwai ayoyi irin na ruqiyya da ake karantawa akan karanta idan har irin masu karatun ruqiyya ne aka karanta zai kasance shi wannan aljannin ko kuma wannan shedanin sammu din yayi magana shikenan a tambaye shi a ina ma aka binne wannan ko aka ajiye wannan sammu din yaya aka yi shi a je a fitar da shi kawai sannan kuma a umarce shi ya bar wannan mara lafiya din kuma a dai sake dai karanta ayoyin ruqiyya din za a ga cewa dan a tabbatar da gaskiya ne ya kare kuma ya tafi to da an karanta an ga cewa ba wani abu da ya ji a jikinsa na wata damuwa ko na alamun shedanu shikenan ya warke kenan hanya ta biyu kuma shine ana iya karanta wannan ayoyin na riqiya din a kunnan mara lafiya sannan a karanta wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alna haba amman sura ayata 23 a cikin suratul furqan kafa 100 ko fiye da haka muna cewa ma a karanta ta 366 a ruwa a sha ayi wanka da shi kuma wannan shikenan wannan zai kare ko a karanta dari ko fiye da haka har sai tukunna fi milrurar ya jo in su motsi a jikinsa na alamin cewa lalle akwai wata halitta mai rai a jikinsa sannan sai ayi kuma sake karanta ayin rukiya din kullun kullun har sai ya walke gabaki daya kuma komai da komai nishadin sa da komai sun dawo hanya ta uku kuma shine a karanta a kunnin shi mara lafiya din wanda baya iya kusantar iyalansa mace ce ko namiji fatiha kafa 70 ayatul kursiyyu kafa 70 kul huwa da falaki da nasi kafa 70 ko ma fiye da haka amma 70 da bane shine dai kaida a maimaita wannan har kwana uku ko zuwa kwana bakwai kuma wannan shikenan zaka cewa ya warke insha Allah saboda wannan sune abubuwan da zan faɗa guda uku ga sunan mun ba da su amma a gane cewa idan fa akai aka ga bai fito ba wannan din bane saboda kowace larura akwai hanyoyin da za a bi a warke ta musamman idan sanmu idan sanmu ne guda daya shikenan wannan an warke kenan in ma saki yin sabo suka yi suka dawo wannan din da za a warke amma idan ya zama irin larurar salihai ne wanda ke bayani ko na sanmu lalata rayuwa to ta za a gane bambancin musamman lalata rayuwa ne ko an kare wannan ai kuma akwai wani ko na raba tsani kuma ai yana nan in an kare wannan ai akwai wani wanda zai zama sihir takhayul da kuma ganin abubuwa ba a yadda suke ba shi ya ganinta ba daidai ba ita ta ganinsa ba daidai ba ko a wata irin halitta ta fita ban tsoro in an kare wannan ma ai akwai wani to haka shi irin wancan sun zai saboda ka a gane in dai wannan ne to haka gashi nan hanyoyin da ake warkarwa da yawa wata ran sai mu kara da wa'ansu
kuma cikin farin ciki na sanar da masu sauraronmu da kuma waɗanda suke masoya ne saboda Allah cewa ran 17 ga watan 8 na shekara ta 2020 mai martaba sarkin gaya Alhaji Ibrahim Abdulkadir ya naɗa ni sarautar sarkin malamai na masarautar gaya kuma dan majalisa a fadar bisa sahalewa ta mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam wanda muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da fatan mai martaba sarki Allah ta'ala ya kara masa imani kuma mai girma gwamna Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa lafiya a ƙarshe kuma muna kara godewa Allah subhanahu wa ta'ala dai saboda shigowar sabo shekara ta hijira ta shekara ta 1442 muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu alkhairanta da kuma irin alkhairan da suke cikin ta ya kuma kare mu da dukkan wani sharri wanda yake ciki innahu ala kulli shay'in qadir kullu amin wa antum bi khair to kuma ga lambobin wayoyi don karin bayani kaman yadda aka nema 0805 5 2 9 8 0805 5 2 9 8
to an fahimta shikenan mu ma mun zo karshe na karatun yau fatan Allah subhanahu wataala duk abin da ke damun mu ya yaye mana duk abin da ya gagare mu ya mana maganin sa muna neman ka kawo karshen kowane abu da yake damun al'umma a Kano da sauran kasashe na duniya ma gabaki ɗaya tunda abu ne wanda yake ruwan dare ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين